Ni I just want to tune mun fara magana mun gane kuna da sunana Antonio Amos Jafaru model mun gane kuna dan kusa da gwamnati. We have issue ko maza ku iya bada sako. Now abin da yake damun mu da na power school setting shine many a times gwamnati because of Adawan party, no matter how good malam is good ko kuma ya shirya abuwa mai kyau ma power school, ini nazo san condemning effort na shiga badiya iso of me in duba wane ne zai taimaki yaran in shiga daga inda ya wana san condemning gaba daya. And that is why you see in our schools the issue of textbooks and where wasu schools ma ya textbooks enough amma bai tali the scheme of work ba, kuma kamar exams zake yi ana jira exams ne to ga mun bai tali ba wasu yaran ba laifin su bane ko da sun fara exams because ba yin abu gaba daya. So we are pleading komai wurin adawa ne zamu yi, let us try and pick abin da zai taimaki yaran no matter the party da suka hau. Thank you very much.
Thank you very much for your submission. I think I will give it to the last person to give his own contribution.
Assalamu alaikum. Sunana Sani Umar Adam daga Zangon Dan Barno. Amma ni ina so in jawo hankali da ko in yi nasiha ga mu a matsayin mu na farko iyaye, sannan kuma malaman makaranta. Mai magana na farko da ya magana akan magana rama taimakekeniya a cikin al'umma wanda shine zai bada ƙwarin gwiwa ko ƙarfafa mu akan yadda za mu ci da kanmu gaba sannan har yaran mu samu ilimi ingantacce. Gaskiyar magana kamar yadda muka sani a ɓangaren kowane rayuwa, misali ko addini ne ko kuma rayuwa ce, baya da za a yi yaro musamman ƙarami ya samu ilimi ingantacce sai yana da ingantacce tarbiya. Tarbiya ita ce farko. To kuma abin da ya ga gari ko muka ga gari a cikin ayyuka a cikin al'umma shine tarbiyar nan ta yi karanci. Kam makaranta tun da gudana wa environment za ka samu mafi yawanci na magana ne akan maganar speaker na farko da ya maganar wannan yan wantaka din nan ta dan uwa da society da sauransu. Ya kun kai mun zuwa matsayi wanda yau ba ka iya controlin yaro a gidanku idan ba Allah muku gudunmawa ba. Wannan abun ne a wajena ko da an samu karatu ma ba zai albarka ba saboda yaron bai da tarbiya. Wannan abun nake so mu kalla ko mu sa ido akai don Allah ya taimake mu.
Mun gode saboda yanayin lokaci mala kana zaune a gaba ka daka hannu ko sai yanzu ina ganin baka yi managing time ɗinka ko kare samu mai managing time ne shi yawa saboda haka ka yi haƙuri next time sai kai kokari ka utilizing time. Wato ba ma san idan zai idan aka ba da more time kowa abubuwa zai ta faɗo mai, amma ya kamata yi managing time ɗin mu je mu fara aiki ko ba haka ba? Yawa, thank you. Ina ganin zan ba former ES na soba. Malam Ali Abdullahi ya ce yana da abin da zai faɗa kafin mai da wasu malam.
Assalamu alaikum. Ƙarin tunasarwa ne don kowane ilimi aka yi a matsayinka na malami zan sai ka tambaye to how do I apply it a my profession ina ya zama beneficial. Akwai dan uwa da ya highlighting guda daya da aka yi magana game da time wanda ya magana akan wanda suke important urgent when planning their lessons, yace wannan yana daga cikin wato rashin bata lokaci da ake samu don ba za a achieve goal din da ake samu ba. In kai narrowing din scope din ka dawo at period level shi ma muna akwai muhimmancin kula da lokaci. Na san a training da ake muna da yawa an mana magana akan learning time ko ba haka ba? I'm sure kowa ya san learning time. In ka dawo da shi pa lesson kawai how many minutes ake a minti a lesson guda daya? 40 ne ko 35? To idan baka yi, if you are not conscious about time, you end up wasting most of the time not teaching. Baka koyar ba. Kana da 35 minutes to teach a lesson. An ringing bell. Na fara lesson. Ka zauna ka ɓata 5 minutes a office. Sauran how many minutes ya rage maka? Ka shiga ajinka baka da abin da ake cewa rules and regulations na aji ko saboda haka in ka shiga you may waste 3 4 or 5 minutes trying to control the class. How many minutes are you wasting? Ga distractors ila wayan ka yana nan akan abude zaka yi lesson wannan you can be called at any time kuma kace zaka answer wannan call din. You may waste maybe another 1 or 2 or 3 minutes. Koda zaka ce please I'm in a lesson, when I finish I will call you back. Ka dai wasting time ko? Ga other distractors. Kila kana cikin headmaster zo ya dan stopping naka. To idan ka lura da irin wa'annan distractors din da kuma control da zaka rika yi from time to time da kuma issue na changing of methodology of teaching. Kila kana fiyarin ne yanzu kana tsana ka koma grouping. If it is not well planned, you end up teaching for not more than 5 minutes or 10 minutes out of that 35 minutes da kake da shi. Kaga nan shi ma ba ai amfani da lokaci yanda ya kamata ba. Wannan hours din da aka baka ka zuba ma yaro ilimi a kokolwan shi is wasted. Secondly, mun ga yanda fadin kokolwan dan adam yake da irin capacity din da zai iya dauka wanda aka ce baya cika gabaki dayansa. To as a teacher akwai role din da zaka iya play also ka taimaki yaro ya zama ya samu wato ilimi ingantacce. Shine mene the knowledge da muka acquiring a lokacin muna karatu mun san kokolwa an kasata broadly into two classes ko aka ce the memory is in two phases. We have long time memory and we have what we call short time memory. And akwai kuma factors da suke aiding remembering ko kamar yadda yake akwai factors da suke aiding forgetting. To as a teacher yayinda kake kokarin zuba ma yaro wannan abu a wannan space din da yake cikin kwakwalwansa kuma kana zama conscious of time dinka akwai bukatuwa kuma ka rika yin mishi abin da zai taimaka masa abin da ya ji dinna kwakwalwan shi ya iya tunawa da shi. Mun san wa'annan factors din wanda suke aidin wannan. With this shine nake jawo hankalin yan uwana malamai mu gane relevance din abin da ake yi a makarantu. Ban san ko ana yi har yanzu ba amma na sa a makarantu akwai PDM da ake yi ko me PDM professional development meetings ko wanda meeting ne wanda ya kamata head teacher ya rika organizing a makarantar shi ana discussing irin wa'annan issues din. Ya zamu yi mu managing time din mu, ya zamu yi mu improving din class control, ya zamu yi improving din yaran mu su rika retaining abin da aka karantar da su da irin da sauran abubuwa. To da fatan yan uwa za su dauki wannan kuma idan mun koma makarantun mu za mu rika kokarin applying irin wa'annan knowledge din don mu improving din wato quality din karatun da yaran mu suke samu. Assalamu alaikum.
Malam mun gode da wannan contribution. Ina ganin za mu ba Malam Ibn Hazm shi ma ya dan ce wani abu sannan sai mu tafi. Ai malam ka dan sa.
To ɗan uwa malamai na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni godiya zan yi saboda irin tarin ilimin da na samu da da ban san shi ba sai halatta ta wannan hall mai albarka ga Malam Abdullahi da injiniya suka karantar da mu bangaren da muke akai wato ilimi. Saboda shi ilimi kamar yadda aka sani shi ne garkuwar ita wannan duniya tamu tun daga farkonta kamar yadda shi Malam Abdullahi ya fara mana ishara ka karanta Bible ne Qur'ani ne da duk wanda ta bi scripture daga sama. To education shi ne tubalinsa. So da haka ni ba wani abu da dora a kai ba, akwai bayanai da shugabanni na za su to baki a ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ana mun gode. A zan koma ta hannun dama. In faro bari in fara. Oke, ka ce shi ko?
Salamu alaikum ƴan uwana. To a madadin da ya sabon gari doka kuma zai masa godiya ne da wannan wanda suka zo suka yi mana. Mun gode Allah ya saka da alheri. Allah mai da kowa gidansa lafiya. Mun gode. Sunana Hajji Asabe Musa, Deputy Director ESG, Sabon Gari Local Government.
Thank you. Hello, assalamu alaikum. So ni ma zan yi dan tsokaci, zan ce zan yi riding din Ogana, Diploma Education Secretary na Soba, wato zan goyi bayan abin da ya tsokaci a kai, wato shi ne about learning time. Na yi imani cewa at our standard, mun san abin da ake cewa learning time a cikin gudanar da aikinmu. Learning time is very important. Zan iya tunawa waɗansu shekaru baya can kamar 2007, a composite survey was carried. The result of the composite survey da ya nuna mana cewa akwai poor performance as a result of disrespecting of learning time ga malamai. Wannan zan iya tuna wannan composite survey din da aka dauka shi ne leading to matakin da ɗan rufai ya ɗauka a kan malamai. Saboda report yana nan a office, ko makarfi ya wuce ya tafi ya bar shi da sauran governors, amma da ɗan rufai ya zo wannan report ɗin ya ɗauka ya amfani da shi. So we should not restrict learning time kawai a kan malamanmu. You the head teachers, you too, you have your own learning time. One among your learning time she need to ensure that the teachers are at their duty post, not just being at their duty post but doing their duty at the time that they are supposed to do the duty. Learning time is very important. Na ima ga engineer na shi statistic din ya nuna cewa akwai wajen about 600 hours na learning. But in Nigeria, wallahi, what we have less than 300 hours. Amma wancan lokacin ana using din 5 days curriculum. So idan muna da less than 300 hours in Nigeria, sai kuma a Kaduna State aka zo aka rage days din ya kuma 4 days working day. How many hours do you think that we will have in our learning time? So ashe muna da buƙatar kenan mu tashi mu tabbatar da cewa abubuwan da ake skipping din su ba ma samun yin su a lokacin da ya kamata, saboda wannan rage kwanakin mu tabbatar muna yin su. So head teachers, please ku tabbatar da cewa when you are with your teachers, kar ku zo ku entertain din su a cikin offices din ku. Your office is not for the entertainment of your teachers. Please make sure that you send them to their class and follow them to their class to ensure that they are doing what they are supposed to do. Please. Thank you very much.
Hello, salamu alaikum jama'a. To na taso kuma nema as a teaching career na fara daga Bauda NEA. I could remember abu da ne amfani da shi method da yasa na karbo a wajen su, don da aka ba mu appointment neta nace Bauda, aka ce ba sai da Bauda take ba, saboda koyi ma ba ma san sunan ba. To dan ne je Bauda na ga mu ne ma course teaching staff da aka tura musu, aka bude makarantar ba ma azuwa ba ma building, koyi daga zore sai intatuwa muke koyarwa. Wannan wurin aka tada gini, community suka tada gini, muka koma can. Kayan da muke zuwa daga nan gende su da nake tasowa a kan keke, ina je kafin in kai Bauda na 9:30, kaga na yi musu ma money period ɗin ma gaba ɗaya. To on my own, because I have passion for teaching, sai na creating extra time for my pupils. In an tashi sai in ce kar su tashi sai karfe biyu. Adadin haka force ɗin wannan makarantar suka samu karbuwa. I can remember the abunan abuwa da aka bayar lokacin DAD Umar aka ce we are the best schools in Sabo Gari dinin mu ne yana nan abuda aje na create wannan chance yara na karfi ko suke tashi ba na bar su tashi iyaye suka yi sha'awa suka je suka same ni musamman suka ce kai mallak muna ji da aikin ka amma mu ma muna so mu ma mu kikiro maka lokaci ka duka zuwa kullu ko ni weekend ka koya mana karatu yace ba za ku iya ba weekend yake samu huta abina duka shi za su bani kudin cha ba magana kudin banda ya garin naku yana da dai samu ta ba hanya da keke muke zuwa to malamai da yake da suna da wannan passion for teaching to create extra time for your people in dai kan diga sake ke ba wai da ma you are passive bastard ka zo kai kai aiki ne ka ne nuna aiki ka duk kai create wannan extra time zai taimake ka a rayuwanka zai taimake yaran to na tabbata yaran da nayi produce suna na ABU kuma kullun suna kirana another one again a cikin state jihohi na Nigeria yanzu akwai governor da yayi update din wannan system na cewa kashi teacher daga 12:30 to 1:30 yanzu ya kara musu lokacin tashi zuwa 3 o'clock ye da yadda da wannan system din ba saboda ba a samu cikakken lokaci a koya yara karatu ba yana taimakon su yanzu 3 o'clock suke tashi a wannan Nigeria yace 3 za su dinga tashi a samu extra time na yadda primary school suke su masa dinga wannan tashi wannan lokacin ba zai ishe ku ba a yi assembly daga assembly a shiga class kafin ma a gama other activities lokacin morning period ma ya riga wuce a yi musu wannan period to in da gwamnati za ta taimaka in ma za a ƙara lokacin tashi ne na malamai yana da kyau it's a good policy da zai ƙara yaran nan su samu tofaicin wani abu ba wai a zo late ba kuma a tashi tough that me za su samu ba za su samu koyo ba ko da teacher din yana da competency quality na da zai iya pass the information wannan lokaci ba zai ishe shi ba ma da an wuce wannan saboda curriculum ake bi in ka wuce ka wuce kenan ko bai yafin ta ko bai wuce ko ba to a wannan jihar din yanzu an ce 90 focus ke tashi primary school a secondary school kuma yana biya su akan kare duk wani abu nasu na benefit analysis ne yana ba su ko ya bai wasa da teacher salary to kuma sun yi suna jin da haka din idan governor na Kaduna zai yadda ya kara teachers lokaci yadda private school suke yi tiro kwa ko kuma sun dinga tashi tiro kwa amma ya tabbatar zai ba su komai na su a ta kusu teacher last they will remain in class me suke private school din to mimu ever to mimu in member but ba su mimu in member ko ko sai wannan to wannan gine roko da zan yi kai gine nawa kari nagode
mun gode sosai da wannan submission din haka ne ko so yanzu zan ba ES ya karkara zancen da zai sai mu kare gaba daya a shugaban lajina ya sa muna albarka ya sa magarin mu aljanta albarka ya gode ma chairman da CAS da duk wanda suka bada gudunmawa a wannan harka saboda haka yana kiran mu girman ES
Good afternoon once again. Nagana skin da hanko. Mai girma MC ya ce na kammala za a ba shi shugabanmu, shugaban lajina ya yi godiya. Ina gani yan uwa ko dai ba a gaya mana ba. Mun san mu ne ya cancanci mu godiya fi sabilillahi. To zan yi jawabi na in yi jawabin godiya in ya so shi kuma sai su gode wa kansu a madadin shugaban karamar hukuma injiniya Muhammad Usman da shi vice chairman wanda shi ne chairman committee on education ni na zaman hula uku ne a nan ina representing shugaban karamar hukuma duk da dai ga ita deputy director su ma shugabanninmu ne amma ita ta zo ta wakilci kanta ne ta wakilci director for education and social development to ina ba da haƙuri rashin ganin shi shugaban ƙaramar hukuma yana sanar da wannan taro, ya kamata a ce yana nan tare da mu. To amma yau suke security meeting, yanzu haka suna nan suna cikin taro. Haka shi ma vice chairman a matsayin shi na supervisory councilor ko kuma chairman committee on education, shi ma ya kamata a ce yana wajen taron nan. To suna ba da haƙuri a kan wannan uzurin da ya danna wannan, da ni da ita didi duk muna wakiltarsu. To haka kuma a madadinsu muna miƙa saƙon godiya ga wannan Islamic organization da suka organize wannan program. Na tabbata duk wanda aka tambaye shi a nan bai wuce irin wannan jawabi na godiya da zai yi ba. Kuma na biyu, na tabbata kowannenmu ya san cewa lallai ya ƙaru matuƙar gaske. Ni dai tsakanina da Allah na ƙaru. To alhamdulillahi, 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 dama abin da ake nema kenan. Wato har kullum idan mutum shi yana ganin kansa, to lallai zai zauna a inda yake, ba zai motsa gaba ba. Allah ba mu attention. A ci gaba da noma amma a rage surutu. Wallahi abubuwan da aka a wannan wuri, ni ina ganin kamar ba wani program da ya shafi irin wannan da na taɓa amfana kamar wannan. Duk da wannan zirga-zirgar da goge ina yi, to na san abin da na ƙara, balla ta naƙuda yau ka zauna dimin da'ima. Last presenter wanda ba mai comment a kan shi ba, ko in ce ni personally bai comment a kan shi ba, to ya haɗa kusan komai da komai tun da ya ce time is life. To kaga duk komai na su an dunkule a cikin time. To wannan ya ishe mu mu san cewa lallai muna abusing time a baya, to daga yanzu mu fara utilizing time. Da zarar muka fara utilizing time, to za mu ga abubuwan mu suna ci gaba. Ya kawo ne a lot of things comparison ne menene, if you utilize time da irin achievement da za ka samu, if you abuse time da kuma negative impact. To dukansu dai a ƙarƙashin shi shugabansu gaba ɗaya, muna musu kyakkyawan godiya, muna musu kyakkyawan fatan alkhairi. Allah ya saka muku da alkhairi. Da shi MC da ya iya moderating, ya iya moderation kwarai da gaske, ya shajja'a mu kwarai. To muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi. Wannan ƙungiya Allah ya ƙarfafe ta, Allah ya ƙara mata albarka, Allah kuma ya sa su ci gaba da amfanar da al'umma. To kuma ya rage da namu. Idan dai mun yarda mun amfana, to nan dai ne mu je mu amfani da abin da muka amfana da shi. Sannan kuma kamar yadda na ce, za mu samu cikin SSOs wanda za su step down ga sauran SSOs. Za mu samu head teachers wanda za su step down ga assistant head teachers. Su kuma sauran head teachers gaba ɗaya za a tara malamai a musu step down. Don Allah mu ɗau wannan alƙawarin mun ɗauka. To alhamdulillah. To muna godiya ko muna yabonku da irin ɗumbin ilimin da Allah ya ba ku. Akwai wani abu a rayuwa, ya zamanto kana da ilimi kuma kana da ƙasƙantar da kai, ba kowa ke samun haka ba. First presenter sai zo mana cikin tawazuhinsa, yana sassauta da murya, yana sassauta da kai, yana cewa ai mu yanzu mun zo interactive session ne, ba za mu gaya muku wani abin da ba ku sani ba. Haka dai ta tafiya, yana faɗin nan yana kallon su, nace a haka ne, to bai kaɗa wajen mu. To mun gane ne tawazu ne irin na malamai da ba kowa yake samu ba, kamar yadda ta ce. In ga mutum yana da ilimi kuma yana tawazu, to wannan mai babban baiwa ne. To Allah ya saka ma da alkhairi. Shi ma sakon presenter, ina ganin ƙungiyar tana koyar da tawazu ma. Shi ma sakon presenter ya ce waya za a yi, ya zo ya tsaya gaban malamai wanda suka tsallake abubuwa har suka zama head teachers, ya ce wai zai sanar da su wani abu. To duk dai mun gane ku. Allah saka muku da alkhairi. A ƙarshe muna fatan kiraye-kiraye da aka yi kaman zuwa ga ciyaman na ƙaramin hukuma, su ma mun yi kira gare su cewa kamar SDLC da sauran al'ummar gari, don Allah a tara su a musu irin wannan workshop. Wallahi za a amfana fiye da yadda ake tunani, kuma matsalolinmu za su ragu. Allah ya sa mu dace dukkanmu, Allah ya ba rayuwarmu albarka. Wannan aiki da muka ɗauka, Allah ya sa mu gama lafiya, mu ajiye lafiya, mu gama da duniya lafiya. Allah ya yarda mu gidajenmu lafiya. Sai kuma haɗuwa na biyu insha Allah, kamar yadda na ce akwai wasu workshop ɗin a gabanmu in Allah ya yarda. To a ƙarshe, bayan sun sallame mu, ni zan ɗanga head teachers ko da minti ɗaya zuwa biyu zuwa uku, ba workshop zan yi ba amma ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Gaskiya mun gode da wannan kalaman ƙarfafawa daga mai girma ES, kuma abin sha'a wannan program ɗin bai zama successful ba sai da gudunmuwan shi. Kuma gaskiya za ku sha mamaki irin yadda ya karɓe mu hannu bibiyu. Za ku ga kun mu dukkan mu kusan sai ku ga kamar ma duk ba education line ba, amma mun zo muna son mu ba da gudunmuwa ya ce ku zo. Kun ga wani ne zai ce shi sai kama ka certificate ɗinka na menene na education da sauransu ne irin wa'innan. To kun ga yana son jama'a, kuma muna fatan ku zama haka. Da wani zai zuwa a unguwanku ya ce yana son ya kawo gudunmuwa a makarantanki ko a makarantanka, ka dan bude mai opportunity kuma ka sa ido, domin kada ya shuka ma abu mara kyau. Ko ba haka ba ne, kai dan testing din shi, amma kar kai closing opportunity. Ko ba haka ba, kila amfana da mutum. Mun gode. A nan za mu kira shi shugaban lajinar tattawa ya yi nashi jawabin. Mun gode.
Sannan mai ke kuma ya yi da بالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم وانا يا يوم الأمة ما لمي السلام عليكم. دفركو منا مع الله بودي واندا أغاني دامن سني هرمك سامح لرتم وانا تعلم اندا يا غدا ما دا يندمنا تكيم متانا قبل يالدفهم وكما دامنا كونتا أغدا أسبتي ko kuma da bai ba mu daman wannan haduwa mai albarka ba. Hukuma godiya wanda yake muna gabatar mai da wannan bukata kai tsaye yadda kuma ya ba da gudunmuwa mai tsoka ya ce ai wannan abu. Allah ya saka masa da alkhairi. Bayan haka ya hada mu da education secretary, kuma education secretary nan wato ya ainihin facilitating wannan zama har aka kai zuwa ga wannan abin. Da aka yi ES, Allah ya saka da alkhairi. Muna gode ma HODs da auditor da kuma education and social development da ta turo deputy director ta wakilce ta. Ta wakilce su, ban san ko mace bane ko namiji, namiji ne ko. Sannan ina yin godiya ga abokannan aiki na a wannan lajana ta da'awa wanda suka ba da gudunmuwa mai tsoka aka gabatar da wannan abu. Sannan godiya zuwa gare ku, kuma da ba ku ba da goyon baya ba, ba ku zo ba, da ba a yi wannan abin ba. Tunda ba a yin ma, inda duk kujeru ne a nan za a yi presentation, sai zama da mutane ne suka haɗu. Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Abinda nake so in magana a kai shi ne, kun ga wannan aiki kamar yadda aka faɗi babu aikin da ya kai shi daraja a bayan ƙasa. Domin in na tambaye ku na ce suwa ya mafi darajar mutane da aka taɓa yi a bayan ƙasa, suwa za a ce? Na'am, annabawa da manzanni ko? Wani aiki Allah ya ba su? Karantarwa ko? Saboda haka aikin ku aikin annabawa ne, kuma duk wanda ya ɗauki aikin annabawa yana yi, to yana gina mutane gini biyu ne: ginin ruhi da kuma ginin jiki. Kana amfanan ɗalibanka ne a ruhance su zama masu amana, su zama masu gaskiya, sannan su zama masu yi da gaske. Idan aka yi maganan amana, ana magana ne akan wato imani, faithfulness, ana magana ne akan trust, ana kuma magana ne akan loyalty. To duka waɗannan yana samuwa ne idan shi malami ya zama na cewa ya siffanci da waɗannan, domin marashin abu bai badawa. Da Allah yanzu in ce ma wani head teacher ne da Allah zai dan bani kyautan miliyan ɗaya a nan da Allah. Za a samu kallon kura. To kun ga ashe marashin abu ba zai bada ba. Marashin abu ba zai bada ba. To babban abu da ake nema ga malamai, ga malami, shi kanshi ya siffanta da malanta, ya tsara amana, amanan abin da zai karantar, ya tsara lokaci, ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a a gaban ɗalibansa, ya zama mai tausayinsu, ya zama musu aboki ba abokin gaba ba. Kar in zai horar da yaro ya wuce iyaka, lokacin da malami zai ma ɗalibi horo ko ya fusata shi, kar ya mai horon fashe haushi. An gane Hausa? Me ya horon fashe haushi? Shi ne, ni dai ya fusata ni, ya bani haushi, don haka sai na fashe haushi na a kansa, wannan ba zai gyara yaro ba. Ya mai horo ne na tarbiyya, irin yadda yake ganin zai ma ɗansa horo, haka zai mushi. Da haka ya ku head teachers, gaskiya abu mafi girma da ke kanku a matsayinku na shugabanni, idan kuka shiga gaba bisa kan daidai, to malamai za su yi daidai. Amma idan kuna haɗa kai da malamai wurin rashin ba da aikin nan, to aikin ba zai tafi ba. Me ya haɗa kai da malamai? Ya zama na malami ya yi laifi, kuma ba za a ce mai komai ba, ba za a horar da shi ba, ba za a jawo shi a ba shi shawarwari ba. Sannan kuma ya zamana ba a bibiya a ga cewa mai ne malami ke, idan babu proper supervision, hakikatan ba za a yi aikin da ya kamata ba. Shi yasa ina ga kaman malamai ES, ina ga ba a cika musu darasi a cikin timetable ko? Saboda su rinka kula da abin da malamin ke yi, haka ne? To wannan daman da aka bayar, gaskiya sai an tsaya an kula. Da haka muna fatan Allah ya taimake ku akan wannan aikin. Dazu air traffic officer yake ba da labarin speaker. Wannan satin na je na ziyarci wani headmaster na, wanda ya yi headmaster 1975. Kila idan na faɗi sunan shi, kila wasu sun san shi, Alhaji Audi Muhammad. Alhaji Audi Muhammad headmaster na ne, kuma har yau ina ƙaunar shi. Headmaster ta biyu da taimin headmaster ita ce Mrs. Sarah ta rasu. Ni tsakani da Allah, waɗannan sun mun tasiri a rayuwa, dukkansu su biyun. Bayi da lafiya an mai operation, naje na gaishe shi, yayi ta gaya mun kalmomin da har yanzu yana amfana ta. Shine yake ce mun, wani yaya ne ma, wani yaya ne ka gama? Na ce mai na gama 1981. Sai ya ce, to ai speaker ma ya zo ya gaishe shi. Why speaker jama'a? Abbas Tadi dai yace yayi mai headmaster 1972 a makarantar primary Lemu LEA primary school dake cikin Zaria City. Speaker ya zo, kuma sai da ya je gidan headmaster ya mene, ashe darajar duk ta kuce. Idan mutum ya koyar properly, zai samu daraja biyu, zai samu daraja a duniya kuma zai samu a lahira.
kai ko mutum bai yadda da lahira ba, ba ana samun wanda ba su yadda da lahira ba, to zai samu duniyan. Idan ko ka yadda da lahira za ka samu daraja duniya, za ka samu daraja lahira. Sannan kuma reverse is the case, idan ba ku ba da amanan nan ba, menene reverse din? Wallahi Allah sai kun ga kaskanci a duniya, ku yi hakuri, ba fata nake muku ba. Sannan dan da za ku haɗu da Allah kuma sai kun ga kaskanci. Saboda me? Duk wani abin da za ka zama a duniyan nan, daga wannan ainihin scratch din ake fara shi. Da haka ku tsaya ku yi aikin nan saboda Allah. Kuɗi ba shi ne aikin nan ba. A mutunci ya fi kuɗi, mutunci shi ne aikin. Idan kishin ƙasa da kishin al'umma bai motivatin ɗinmu a kan aikin nan ba, to kuɗi ma ba zai motivatin ɗinmu ba. Kuɗi ma ɓata mu zai yi. Ga wata tambaya zan yi. Da Allah, akwai wata yarinya da shugaban makarantansu ya kashe saboda ya samu kuɗi. Kun tuna da sunanta? Wace ce? Hanifa. Hanifa. A wani jiha? A jihar Kano. Da Allah, private school ne ko public school? Ashe har yanzu ku akwai amana tare da ku. Har yanzu ba mu ji an ce a public school an samu wata head teacher ta ɗauki yarin yara ce kidnapping a bata kuɗi ba. Ko kun ji ni ne ban ji ba? Ina ne wani makaranta ne profit oriented school, private ko public? Profit oriented school. Private school ne ko? To kun ga a private school ne suke neman kuɗi. Ku kuna neman mutunci ne. Kuɗin da ya zo wannan kawai za a ɗan yi amfani da shi ne a raka gaba. Abu na ƙarshe da zan faɗi, I don't want to take much of your time. Kowane malami, ku buɗe kunnen ku ku ji. Ba zai ba da aikin nan da kyau ba sai ya ɗan haɗa da ɗan noma da kiwo. Yanzu malamin da ake cewa shi ne zai iya ba ni 1 million naira. Kuma a jawabin shi in ba ku manta ba, ai yayi magana ko? Ya ce hai kan ba malamai bashi. Alaga wata malam da Allah salarin nan ko ka dogare da shi? Ya ce ba salari ba ne. Gaskiya kowane malami ya miƙe tsaye ya samu ya ɗan rinka taɓa kiwo da ɗan noma. Kiwo da noma. Wannan zai rufa maka asiri. Ko baka zama mai kuɗi ba za ka zama mai rufin asiri. Amma mutum ya tsaya ya ce salari kawai. Daga lokacin da kai ritaya za ka zama abin tausayi. Mutum yana ɗan noma, yana ɗan kiwo, za ka ga abu ya tafi. Kamar yadda kuka ɗan haɗu ku yi adashi, kar ya zama adashin buki kawai. ‘Yan uwana mata, kar ya zama adashin buki kawai. Ko adashin anko. A'a. Ya zama da adashi ne na gina kai da taimakon kai da kai. Maza, kar ya zama adashi ne kawai na hankora a ƙaro aure. Ba ba yi da kyau ba ne aure, aure yana da kyau. Amma kafin ka ƙaro aure ka tsaya ka kalli anin cikinka, me ke shigo maka, me kuma kake kashewa, saboda ka ba da amanan auren. Da haka nan ina ba da wannan shawara. Ina fatan wannan haɗuwan da muka yi Allah ya sa albarka. Kuma abubuwan da kuka faɗi a nan, Mr. Amos, ɗazu ka ce ka ga alaman cewa muna tare da gwamnati. Abinmu wannan air traffic officer ne ɗan albashin da ya samu sai ya kawo. A matsayina na yi voluntary retirement. This February, na retirement from Kaduna State Service. February, nan voluntarily na iji aikin. Duka waɗannan da muke gani, kowa da aikin shi. Either privately ko kuma wato ainihin tare da wasu. Mu ne muke ɗan ƙoƙarin mu ɗan taro sisi. Muna samun muna fatan muna fatan mu dan mu ma mu bada namu contribution din.
amma on the way idan gwamnati ta ce ga wani abu ku kara sai mu karba kamar yanda ta yaman nan mun yi wasu programs a baya haye ba mu contribution na 1 million naira kuma 1 million naira da ya ba mu da muka gama wancan projects din da ya ba mu ya zama da akwai surplus akwai excess na 250,000 shine sai muka shirya muku wannan abin ina son tona to da aka duwa nan ina jin da kajin nan akwai kaji ko ba kaji ji bane duka a cikin wannan tarosisin ne ashe dan kankanin kudi zai iya abu mai amfani da yawa yanzu wannan manyan mutanen da aka gaya musu wannan alkhairan wato effect din shi zai reach millions of people idan kuka dauka kuka yi aiki zai reach millions of people saboda kuma ku ne asali kuma an ba mu samu gyara ba a sama yanzu a kasar nan ko da muna cikin kabarin mu za a ce ga abin da muka yi yaran da muka tarbiyantar mun bar Najeriya alalace amma yaran da muka tarbiyantar sun taso sun gyara da haka ga ladanka Allah ya yafe mana
amin
Allah sa mu gama lafiya Allah ya kai ku gida lafiya duka wanda ya bada gudunmuwa akan wannan Allah ya saka masa da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ina rike mun gode kwarai kamar yanda mallaka ya karkare kamar yanda kuka ji dadin program din nan mu mun ji dadin shi sosai kuma kamar yanda ya fada muku ba mu je wurin kowa ya ba mu kudi ai wannan program din ba idan kuka kalla mallaka ta magana akan kudi shi jami'in kudi ne kuma ya kware a bangaren kudi shi yasa ma kuka ga har ya samu damar yin voluntary retirement domin ya samu effective utilization of what time and effective utilization of many resources so yana da kyau kai ma kai wannan planning din kai achieve abin da zaka yi achieving a makarantar ka kai sauri ka tafi ka bari yara su taso ko ba haka ba kuma mai girma ES yana ta muna godiya gaskiya mu ne zamu yi mishi godiya domin duk wanda aka bashi dama ya amfana ni ina ganin an gama mishi komai kuma yanzu kuma ta amfana dama ya zama abokin gaba ko kuma tunitin da aka baka like you know opportunity zai zama on benefit o ba haka bane an waye sauran ya rage naka ko ba haka bane so muna muku fata alkhairi kuma nan zamu rufe insha Allah sai mun kara haduwa da ku a irin wannan programs din ko a wani so programs muna programs da yawa sannan akwai ina jin da muka je Subeg shi director ya gaya muna akwai wani pilot school da suka yi da aka initiative yawa smart school ne aka ce za a test din ta three geopolitical zone na Nigeria so na northwest sai suka yi sa'a suka jawo shi nan Kaduna state a Kaduna state suka je shi a can kinkinau abinda ake so an ibo wasu students ne ana son I train it in smartly wato idan aka zo ba maganan misali kai drawing triangle shi kawai akwai smart board a wurin kawai da ka ce triangle kake so sai fito zai baka quadratic equations ɗinka zai fara solving maka equations ɗin kai kuma kana guiding yara yanda abubuwan yake tafiya so tunanin gwamnati shine wa'innan yaran su zama teachers nan gaba kila ina jin za a koma kowa ya zama robot insha Allah amma dai wannan na bar so a magana shine anan admission is open idan kana da nan wa Kaduna dan ba su yi shi boarding school ba day school ne so idan kana da nan wa Kaduna wanda zai iya zuwa makarantar tinda is free an gane is free so tin yanzu mai amfani da time ko ba haka bane mai amfani da opportunity ka juyin yanzu a juya ba mu ko ba haka bane ana an fara ba mu notice to a tura a gaya musu sai JC enrolling yaransa a can in sun samu opportunity za a dauke su zamu sharing wannan advert din da shi wannan number da aka ba mu sai ya tura muku duka WhatsApp sannan duka wayannan okay sannan duka materials din da za a aka insha Allah this evening insha Allah zamu forward din shi sai a abuna sannan ka kuma manta mu ne zamu tashi mu tafi ko za ku zauna tare da iyasa sauran shugabanni insha Allah subhanakallahumma bihamdika shallallahu